gidan da uwama akan gidan karewa shine duniya
fakara al-hasan
malam hasan al-basri ya zama
idza haddatha bi hadha
idza haddatha bi hadha idan ya bada wannan labarin na kukan sallama
wa qala
baka sai kuka wa qala sai ce
ya ibadallahi
ya ibadallahi jama'a ku jifa ya ku bayin Allah
al-kashbatu
itace
sahihin ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
kana bege kana shauki zuwa ga manzala hatta sai kana yin kuka manzala ya rabu da ice wannan rabuwar ta sa wato ta kasa nutsuwa take kuka take begen manzala sallallahu alaihi wasallam
shauqan ilayhi gani
bege sallallahu alaihi wasallam bai gantu da shi ba itace ba to ga itace yayi abin da mu bamu ba
rawahu an jabir radiyallahu anhu
rawahu an jabir radiyallahu anhu habs bin quraib
wa abu salih
wala abu salih
wa rawahu an anas bin malik
wa rawahu an anas bin malik al hasan al basri shi ko ta bangaren anas وثابت البناني لثابت البناني
وإسحاق بن أبي طلحة
إسحاق بن أبي طلحة
ورواه عن ابن عمر رضي الله عنه
ما النافع مولى عبد الله بن عمر شيخ يا روى السنة حديث كهية عبد الله بن عمر
وأبو أية
أبو أية
ورواه أبو نضرة
أبو نضرة يا روى الشيشي
وأبو الداكي
أبو الداكي
ana ji
sayyid al-kuduri su kuma ta hanyar abu sayyid al-kuduri
radiyallahu anhu
Allah ya dade shi
wa amar bin abi ammar
da ammar kan abi ammar
abin abbas radiyallahu anhu
ma Allah ya dan abbas Allah ya dade shi
wa abu hazmi
shi ko abu hazmi ya rawaci wannan hadisi ne
wa abbas
da abbas
bin salih
daga salih
dan sa'an salih bin sa'id radiyallahu anhu
Allah ya dade shi
wa kasur bin zaid
wa kasir da yawa kuma wa kasir kai suna ne shi kuma kasir bin zaid al-aslami ya rawaci wannan hadisin
annabi
daga mudallami
radiyallahu anhu
Allah ya dade shi
wa abdullah ibn buraida ta
da abdullah ibn buraida
ana abi radiyallahu anhu wa dufailu
wa malik dufailu
bin abi ubayy
bin
dan
ubayy
ana abi radiyallahu anhu
wa barsa
قال القاضي ابو الفضل
القاضي ابو الفضل الله يجد شيك
فضله الله
الله يمسد عشي
فهذا حديثه
وكان هو أن حديثه
كما تراه خرجه أهل الصحة
خرجه أهل الصحة دك قاضي دي أصل إنسا عبد الله بن عمر زيد بن ثابت وإن سوني كوما لما إذا أفضل أعظم مزالة سيأمفت وإن to su suka rawaita wannan hadisin kuma kaji waɗanda suka rawaita daga wajen su sikatun an sikatun daga amintacce zuwa amintacce to saboda haka ka duk malaman hadisi da suka rubuta littafan hadisi duk sun fitar da wannan hadisi wa ra'aw min sahabati man zakarna wanda muka ambata ina wannan manyan malamai daga cikin sahabbai su suka rawaita shi da gogayu mai tabi'ina da ifin da kuma linkin su daga cikin tabi'ai
ina mallan nazkuru
da wanda ma ban wa fada ba
to biduna hadal adad
akwai wanda ma ban mu sani ba eh ya sauko suru shi hadisi
ya kauli ilmu da mun
dora hadal adad ya kauli ilmu adadin da bai kai wannan ba mutanen da ba su kai wayannan ba in suka faɗi magana to ana samun yaqin tabbas abin ya faru
liman itana
ga wanda yayi kula da
hadal babu
hadal babu da wannan babu mana dangane da abin da ya shafi bayani akan muhimmancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
Allah al-musabbi ta'ala sawai
Allah shine mai tabbatarwa akan abin da yake daidai
al-fasal as-sabi na 10
sai fasali na 18 duk dai cikin wannan magana ya karkasa su ne dan mu samu saukin fahimtar su an ware masu bangaren ruwa an bare bangaren abinci an bare maganar itatuwa to me yakan yi wani su cunkus ga baki daya a fasali daya kowane fasali sai a ware shi to yanzu kuma sai sa'idul jama'ati sauran sandarallu inda mun yi magana bishiyoyi da itatuwa to sauran sandarallu kamar duwatsu da abubuwan da ba sa magana
wa bisa hadha fi sa'il jama'ati
da kuma misalin irin wannan a sauran abubuwa da suke sandararru
haddathana al-qadi abu abdullahi
a cikin wannan al-qadi abu abdullahi ya zantar da mu
muhammad bin isa tamimi
shine muhammad dan isa tamimi
haddathana al-qadi abu abdullahi
al-qadi abu abdullahi ya zantar da mu
muhammad bin murabidi
shine muhammad dan murabidi
haddathana muhallabu
al-muhallabu ya zantar da mu
haddathana abu al-qasim
kuma yace abu al-qasim ya zantar da mu
haddathana abu al-husayn
hasan hasan al-qadi shi to kuma kace daidai take da su daidai take da su akwai wanda zai iya cewa kaza kaza ne wani ne ya gaya mu shi kuma wani ne ya gaya mu shi kuma wani ne ya gaya mu shi ai yanzu mazala ba zai yi ba wannan karatun an gama shi ba zai yi a wannan zaman haka zaka hakura waɗanda suke da abin sun tafi eh yanzu sai dai kace sun ce ya kace ka kenan ka bude littafi kace a littafi kaza aka faɗa amma nan canka ce kai zuwa manzo Allah an gama wannan shiri kuma sun san meye daurin sa meye fadin jarin sa a cikin wannan harka ya isa a saurara sai ka fassara shi to kuma fassarar a wajen wata inganta haka manzo Allah yake nufi kai yanda ka fassara kuma wani malami ne ko manzo Allah ne ma shaida haka yake nufi yanda ka fassara tunda dai ai fassarar ka ba yaran manzo Allah bace ita ma tana buƙatar a yi mata tik yanda aka yi wa hadisin aka bi shi aka tabbatar eh yanda lafazin ne yake haka manzo Allah ya faɗa to an yi tik an karɓa kai kuma sai ka fassara to fassara kuma waye shi da ka cewa haka manzo Allah yake ne waye shi da ka cewa yanda ka fassara kuma haka manzo Allah kai ko kanka shaida haka nake gani yayi to kaga ashe inna zunna illa zallahu wa nadi bi musaiki ne ashe zato ne abin to kan zato ko ka yi hukunci ba za ka yi hukunci ba saboda haka abinda ka fassara baka da tabbas kuma haka ake nabi to abinda baka da tabbas haka ake nabi zaka iya hukunta wani da shi zato kai kintata kai kake zaka watakila haka manzo Allah yake wannan kalma ko wannan ayar Imam Malik ne ba shi da suke jin kanshin zamanin manzo Allah din shi Imam Malik ne yake faɗa haka in yayi magana sai ce inna zunna illa zanna wa nahnu muslimin zato muke haka Allah yake nufi amma ba mu da tabbas saboda dai a tafi lafiya a zauna lafiya ba mu da tabbas mu kanmu haka manzo Allah yake nufi amma dai kyakkyawan zaton mu haka ake yi to su da suke cewa wani ne tsakanin maluku mutum biyu fa yake faɗa sai manzo Allah maluku ya ce nafi sai ce Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya ce manzo Allah mutum biyu kawai yake faɗa to kai mutum dubu ne za ka faɗa ka ga ba kowa san su kuma littafin ma da kake dubawa yanzu ba na sai ka ja mu ce ni ba haka ya rubuta mu ba kai naka daban na wanda ban to wanne ne tabbas tabbin ma wajen furuncin an ɗauke wata wani harafin an ƙara wani harafin kai ba kamar sani kuma wasalin nan yana iya canza ma'ana wasalin kawai zai iya canza ma'ana
na arku dara sama ta zumi ba'abu
la kalkunna wato mu taron sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance da sumau muna jin tasbih qa'ani tasbihin abinci
ho ya akon
lokacin da manzo Allah yake cin abincin
ba bi ne da haji ne
ba abun ba ma waya wani mamaki ne shaji mun shaji shine fa hadisin kiran duk wannan mazajen da aka saranto daga Abdullahi dan Mas'ud abinda su sahabbai suka ce mun shaji mazala zai ci abinci abincin ya dinga yin tasbihi ba so ɗaya ba mu dinga ji muna ji da kunnuwan mu tasbihin abincin
wafi
wa yukal a lokacin da ake cin abincin
wafi gaira da haji riwaya
a wani wa'annan riwayoyi kuma
ibn mas'ud
ibn mas'ud daga dan mas'ud
kunna na aqul wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
mas'ud wannan hadisi ya rubuta imam ya rubuta cewa muna cin abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
wa nahu nasma'u tasbih
su kuma karama sahabban karama ce ai wani ma ya jima amma su ce kai infi'ali har suke iya jin tasbihin abincin inda ba su da karama ai ba za su ji ba
وقال انس رضي الله عنه
Anas Allah ya daga shi ne
akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci
fa mana haka
akan kace ku lakin haka ne sai mun ga gankana gura gura akan kafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya likita fi ya likita fi min hasan daga kafan kwani bahana fi yadda rasul sai suka tsibi mazala ne yi bukan kwani haka a gaban sahabbai kawai sai aka tsira tsibi suna ta tsarkake Allah suna ta tsarkake Allah hatta samina sai da muka ji at-tasbiha tasbihin
thumma sabbahunna
thumma sabbahunna sannan sai mazala ya zuba su fi yadda
abi bakar radiyallahu anhu
a hannun sai sai ta kawo hannun karshe da zuba kan Allah sai da Abubakar
fa sabbahana
sai suka ci gaba da yin tasbihi
kuma bi aidina
kuma bi aidina mu wanda muka tara hannu duk suka aka zuwa kuma suka yi tasbihi fa sabbahana eh ka gani shi a haƙin manzo Allah karama mu'jiza su kuma a haƙin su karama eh kuma ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu to mu'jiza sai ita ta ya bayyana ka ganshi kai kuma karama kai ta ta ganshi eh tunda ba kowa yake ganin ka ba sai wanda ya isa to in ka isa to karama kenan sai ka ga manzo Allah shi ko mu wuce su ta azan shi
warawa misluhu
abu zarrin ya rawaici misalin wannan
ko na tara
annahunna sabbahana fi kaffi umara wa usmana har a cikin ruwaya ma yace duwar wasu sun yi tasbihi a tafin sai na uwar da tafin sai na wasu ma
radiyallahu anhu ma
Allah ya dade su
wa qala ali radiyallahu anhu
ali Allah ya dade shi yake cewa
sunnal wa qadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
hasaran ila babu rawaiya
hada ila babu rawaiya sai ya fita ya zuwa sashin bayan garin
fa mastaqbalahu
shajaratun a tafiyan nan manzo Allah bai haɗu da wata bishiya ba
wala adabu lahu
ko wani dutse
illa qala lahu assalamu alayka
ya rasulullah sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah wallahi ba zai wuce bishiya sai shiru ba ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka wallahi ya ce ai shedanin mutum da shedanin aljani kai a kare ne amma duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa ya mun shaida da imani dai dai shedanin mutum da shedanin aljini su kawai Allah ya rage ba su yi ba amma in ba kowa nana Aisha take cewa a gidanmu akwai dan akuya mai tsalle-tsalle mai diradil kamar da kasan dan akuya amma duk ran da manzo Allah ya ce salamu alaikum ya shigo gida sai dan akuyan samu waje ya zauna ba ya ƙara kashi sai manzo Allah ya mutu saboda ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya shigo yau sai samu waje shi ba ya ba zai ƙara motsi ba tun ba a fahimta ba har sai da aka fahimta in ka ga yana tsalle manzo Allah baya wajen sallallahu alaihi wasallam
wa an jabir bin surmata radiyallahu anhu
sai jabir dan samurata Allah ya dade shi
anhu sallallahu alaihi wasallam
daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
inni la a'rifu
yake cewa ni shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la a'rifu shajaran na san wani dutse bi makkata a makka kana yusallimu alayya ina zama yana gaishe ni mazala daga Aisha Allah ya dade ita
amma in ta kabala ni zubi da ayyuka sallallahu
alaihi wasallam bir risalati yace lokacin da jibril ya zo mun da manzanci
ja'altu la amru
ja'altu sai na zama la amru bi hadarin ba zan wuce wani dutse ba
wala shajaru
ko ita ce
illa qala assalamu alayka ya rasulullahi
sai ya ce assalamu alayka ya rasulullahi
wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu
wa abdullah Allah ya dade shi
kaje ku annabi sallallahu alaihi wasallam
bi hadare manzo Allah ba zai tafi wuce dutse ba
wala shajaru
ko ita ce
illa ta da lahu
sai yayi sai suwa manzo Allah
fa bi hadisi abbas radiyallahu anhu
sai ya sun koyo ba wai koyi magana ne sai ya sun koyo yayi sai suwa manzo Allah sallallahu
alaihi wasallam wa bi hadisi abbas a cikin hadisi abbas in shamala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam
lokacin da manzo Allah ya lullube shi da bargon nan
wa da alahu
ya musu adda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk shurafa wannan guda hudu manzo Allah ya ce kowa ya zauna a gida shi da ƴaƴansa zai zo ya same shi da gidan sayyidina Ali gidan sayyidina Abbas gidan wa'annan ƴan uwan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin musu wannan tafomashi yace kowa ya zauna a gidan shi da yayin shi to shine gidan sayyidina Abbas manzo Allah da yazo ya suka zauna ga baki daya sai manzo Allah ya dauki mai yafansa sai lulluba sai rufe musu sai yace Allah wa'annan sune iyalaina Allah ta tsare su daga wuta kamar yanda na kiyaye su a cikin bargon nan na sai bangon daki ne danga cewa amin amin
lissadar minan nar
shine wada alahu yayi musu addu'a da sitar da tsari minan nar daga wuta kasatarhi iyyahu min ma'i wala atihi
ammanat azqatu
ba ammanat azqatu ba duk sasannin dakin suka danga amin amin
wa ahlul bait
da wani bangon dakin da baki daya
amin amin
suka ce amin amin
wa an Jafar bin Muhammad
daga Jafar dan Muhammad ma
an ajihi
shi ma daga baban sa ajihi bin al-Abidin shi dan Muhammad al-Baqir ne shi ko Muhammad al-Baqir dan Ali bin al-Abidin
eh wannan nabi sallallahu alaihi wasallam
yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jiya
fa ta'u jibril
sai jibril ya zo masa alaihi salatu wassalam
jidalakin
da wani rifi
inu rumanu
a ciki akwai ruman
da inugo
da inabi daga aljanna ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam
fa aka nabi sallallahu alaihi wasallam
Allah ya ci daga wannan inabun da ruman din da jibril ya kawo masa
tasbaha
sai ya tasbihi shi inabun yayi tasbihi saboda manzo Allah zai ci shi
wa anas radiyallahu anhu
an kafo daga anas Allah ya dade shi
irin nabi sallallahu alaihi wasallama
wa abubakar siddiq wa umar usman udan inna madalla sallallahu alaihi wasallama ya hudu ta hudu da shi da sayyidina abubakar da wato sayyidina umar da sayyidina usman har yanzu akwai wurin da manzo Allah ya zauna sawun sa da sawun wurin zaman sa a cikin dutsen kubula sai ka dan mai hadiya sai ya zagaya da sai nuna ba da sawu da wajen zama maza Allah har yanzu a wajen.
Fara zafa
sai
fakala
ma'ana mutum da ya dinga ya kama wani nishaɗi da murna saboda irin bakin da ya yi a yau sai dinga motsi da su suna. Lala ya ce kai hudu
fa inna ma alayka nabiyyun
ka kusan wa sikiwa ya kanka annabi ne
wa siddiqun
da siddiqi
wa shahadun
wa shahidun wa shahidun da kuma shahidi wasu nan darajojin da annabi da siddiqi da shahidi saboda Umar da Usman kashi su za a yi shi sa manzo Allah ya ce musu shahidai da su da wannan su ba tsoro suke dan an ce musu za a kashe ka wani an ce za a kashe ga ya daina fito aiki su ko murna ne da shahidi murna suke su yi nishaɗi in an ce su shahidai ne domin kullum sai na umar abinda yake addu'a Allahumma zuqni shahadata Allah ka azurta ni Allah kar ka samu ta haka Allah sa shahada zai ma'ana yana addu'a Allah sa kashe shi za a yi saboda Allah kuma Allah ya sa kisa in an tashi mai a yi mai a garin maza Allah domin baya son ya canja wani gari da garin maza Allah yana son ya mutu a garin maza Allah kuma in ya tashi mutu zai mutuwa ce ta shahada to kuma haka aka yi Allah ya bashi wannan shahada haka shi ma sayyidina Usman yace yau na tashi da azumi domin nayi mafarki da maza Allah yace suna jira na za mu sha ruwa ta yi saboda haka yau za a kashe shi kuma yayin da haka kashe shi za a an tashi za a tare mu yace duk wanda yake ganin kimata yake sauraron magana ta kar ya daga ko da hannunsa akan waɗanda su sun suka shi kowa ya ba wajen ya kyale su kowa ya aka ce a aka kawo ɗan sanda da sojoji duk ya kore su sai ku kyale su sai abin da suke su suka zo kuma suka kashe shi na'am
wa misluhu
misalan sa ana bi wurin daga Abu Hurairah
radiyallahu anhu
Allah ya dade shi
hira'in
cewa akogon hira ma an yi irin wannan
wala da ma'awu
ayi kara ma
wa aliyu
akwai sirna ala wajen
wa alhasu
akwai sirna alhasu
wa zubayr radiyallahu anhu
da zubayr Allah ya daga su
fa kala
yace
inna ma alayka nabiyyu
aw siddiqun aw shahidu sai ka wa aw aw ana cewa ko dai annabi ko siddiqi ko shahidi domin dukkan su wayannan kashe su a sune manyan wazirin maza Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe sayyidina Umar an kashe sayyidina Usman an kashe sayyidina Ali an kashe Zubairu an kashe Talhatu duk wannan kashe su aka
wa lakabaru bi ra'i
wa lakabaru labari da ya faru a cikin hira
aidan an Usman radiyallahu anhu
afana
ala
yace
wa ma'ahu asharatu
sahabi a lokacin yana tare da mutum goma daga sahabban
ana fihim
sayyidina Usman yace ina cikin su
wala da Abdurrahmani
Abdurrahmani ya kara
sa'adan
da cewa akwai sa'adu ma
radiyallahu anhu
sai ya ce Allah ya daga su
ala
yace sai ce na manta biyu wa'anda suna nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana wasu sa'adu na biyu kas da Abdurrahman dan Auf su ba shahada suka yi a wajen yaƙi ba rashin lafiya suka yi suka kwanta suka rasu amma fa kowa da manyan raunuka a jikinsa na yaƙi kowanne dan shi sai na Abdurrahman bin Auf ma dingishi yake saboda yanke mai agara da aka yi a Uhudu yanke mai agara da aka yi a Uhudu shi ko Talhatu dama tun kafin ma ya shahada hannunsa daya a shanye yake saboda an yanke jijiyar hannun a wajen yaƙi saboda haka abin da ya faru a wato a Uhudu yanzu idan da wato mutum yana da ladabi da tarbiya wayannan sahabban kai ta na ruwanka ba da laifin su su ne su da Allah ya ce musu radiyallahu anhu wa radu an wayannan sahabban sayyidina Talhatu bin Zubair a yakin Uhudu sai da kowa ya gudu daga shi sai manzo Allah kowa sai da ya gudu daga shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Abu Sufyan yasa aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da majaujawa har sai manzo Allah ya faɗi da kan dokin da yake shi kai Talhatu shi ya je ya kifu saboda shi ma abun ba zai iya komai ba shi Abu Sufyan yana da tunanin cewa wannan faduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamar wato ya yi wafati ne sai ga cewa lalle sai ba da ƙarfi a wajen domin a ɗauki jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam a tabbata shi maka dan mun lafi tabbata cewa gashi ya zo da shi ba shi kuma Talhatu shi kadai ya hana wannan yake bukan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasa dage dage shi ana tsaransa ana sukarsa ba da kanshi da kawahuwansa da hannunsa suka da tsara tun yana karewa ya daina karewa kawai kuma Allah ya ba shi irin ƙarfi duk yadda aka yi a ɗaga shi ɗaguwa ta gagara da ya yi wani yunƙuri ma ya tarwatsa su suka yi baya abin da ya ɗauka a nan sallallahu alaihi wasallam ya goya ya dutse da shi can saman dutse ta inda sannan ne suka gagara su kuma hawa mazala sallah sai na buka yake cewa da muka hanji abin muka dawo ko da muka dawo muka taimaka aka tarwatsa mutanen mazala saboda shi kanshi mazala duk jini ne a jikinsa amma mazala ta yake ku tafi wajen ɗan uwan ku tafi wajen kala lahu sabiru sai sabiru ya ce da shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro maka yana neman mafaka inda zai fake to akwai wani dutse da ake kiran shi sabiru
eh ibi da rasulullahi
jan sabiru ya shiga kogon da ke cikin sabiru shi sabiru sai dinga cewa ibi da rasulullahi ni ya rasulullahi sauka akai sauka da kaina sauka ya rasulullahi
fa in bani asafa
ina da tsoro an yaka tuluka Allah zai kasu kashe ka a kaina fa yu azu lillah sai Allah ya mun azaba ni dai ba ruwa na ni dai sokar rabu da ni ni dai tsakali
fa kala hira'un
ka san addu'a so akwai dan wuta ko to sabiru dan wuta ne tunda dama Allah ya yi wudu hannasu wal hijara makamashin wuta mutane ne da duwar wasu to sabiru yana daga ciki tunda ya bai karbi bakuncin manzo Allah ba fa qala lahu yara sayyira wa to yara yake cewa ilayya ya
rasulullah
ilayya ya rasulullah ni tahura ni tahura ya rasulullah
wa rawi ibn umar radiyallahu anhu
ibn umar Allah ya yarda shi
annabi nabi sallallahu alaihi wasallam annabi nabi sallallahu alaihi wasallam
yake cewa uhudin jabalin hibbuna wa hibbu uhud dutse ne da yake saboda muke san saboda haka zai zama a aljanna dutsen uhud zai zama daga cikin duwatsun aljanna
ara al-munbari
ara al-munbari wato Abdullahi an cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yana kan munbari
kuma qadarullah
qadarullah qadarihi ya karanta wannan ayar
kuma qala
sannan sai ya ce
yamajjidul jabbaru
rabbahu mana ubangiji al-jabbaru yana girma kansa da kansa
yaqulu
yana cewa
aral jabbaru
ni ne jabbaru
aral jabbaru
ni ne jabbaru
aral kabiru mutaali
kabiru mutaali ma'ana al jabbaru wato yana da ma'ana guda biyu shi kalmar al jabbaru ko ishon al jabbaru imma dai wanda mai tsara abu duk abin da ya bude ko ya karkace shi zai tsara shi ko ko mai yi da karfi mai yanda ga dama da karfi ko ayya da ko ba ayya ba to jabbaru ce ne
fara zafa min ba
da mutaali babba madaukaki
fara zafa min baro
manzo Allah dai dinga anan jabbaru anan jabbaru to alfun lafazin da manzo Allah yake wada munbarin sai dinga gingiza saboda jin nauyin magana
hatta kunna
hatta sai da muka ce
sayyiduna anu
miliya saboda ratayuwar zuciyar da abin da ya faɗa
wa annabi da Abbas radiyallahu anhu ma
daga Abdullahi dan Abbas Allah ya dare shi
kana haulal baiti kana
yanzu idan wani aka sa wani rabon kuɗi ko rabon abinci idan ka zo aka dinga cewa bani 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 ya hana kai tayi ko kuma ya jika da ya zo ta murya ta ce ba shi da kake zato da ya zo ta murya ta ce wani ba shi shikenan ba sai an faɗa da ƙarfi ba shike zai dakatar da kowa ya baka saboda muryar da ya ji matsayinta a wajen shi kai kasa ka faɗa so dubu ya ji ta amma bai ji ta ba amma sai ga wata murya ta ce ba shi shikenan an gama sai a baka wala gara ce ƙara mai
shikenan kana haulal baiti
Allah bai yi mutane iri ɗaya Allah bai yi wanda ya dauka kowa ji ɗaya ne in ka ga in ka ga babban mahaukaci wannan ne na
kana haulal baiti
wa annabi da Abbas daga Abdullahi dan Abbas yace kana haulal baiti ya zama a kewayen ɗakin Ka'aba kafin zuwan musulunci
sittuna
salasu bi ata sanaman wato gunki 360 ne a jikin Ka'aba da cikin Ka'aba
musu
musu wani fil arjuni bin rasasi wacce aka kafe kawahuwar su da sarkoki kowanne saboda girman gunkin sai da aka masa damara da sarka aka kafe sarka a ƙasa don ba ka da wani abu ya ture shi
ilin hijaraji
a cikin duwar wasu
wallan ma da kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam ya shigo
almasjida
ya shigo masallacin
amal fatai
yiri bi qadidin bi yadihi ilaiha manzo Allah sai mun nuna guma kai miki da wata ƴar kantarariya tsabga da take hannun wata ƴar sangace ƴar kantarariya a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai shi da sarkoki ba sai ya taba ba nuna shi zai yi kawai
wala ya musaha
ba ya taba ka
sai kulu
sai ya ce
za alhaq wa za albatil
za alhaq albatil gaskiya ta zo ƙarya ta tafi
al-ayata
karanta aya har zuwa ƙarshen ta
wa ashara ila wajhi
sanan wa ashara ila wajhi sanan mai manzo Allah bai nuna fuskar wani gunki
illa wa ta'ala fa
al-qafau sai ya fada ke shi in ya nuna shi ta fuska sai da kicha gunkin ya yi baya ya faɗi tafiya in kuma nuno shi take ya to sai ki fita fuska ku
wala alika fahu illa wadan
wajhi in ku an nuno shi take ya to sai guntin ya ki fita fuskar sa
hatta wa ki min hafanu
sai da dukkali ku da sabbata na mazala ya ku ya nuno su da rusa duk wani gunki da ke cikin kawa mazala sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rusa shi aka watso da sharar waje a gaban masu mota musu tabbata da cewa shi duk shirye suka rage suna yi an rusa gunki an hada kafar an shawo waje an watsar mazala ya shiga cikin kaaba duk zanen da ke ciki da abubuwan da suke ciki duk ya goggoje su aka shawo gumakan duk aka watsa waje
wa misluhu misalin wannan hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu
hadisin hadisi dan mas'ud Allah ya gane shi
wa qala
sai yace
wa ja'ala ya'nuha
sai mazala ya zama yana sukarta
wa yaqulu
sai yace
ja'ala haqq
wa zahaq al-batil
wa ma yabdu al-batil wa ma yabdu
ai gaskiya ta zo kama kuma ƙarya ba za ta iya tabbata ba kuma in ta tafi ba za ta dawo ba
wannan zalika hadisuhu
ma Allah wannan ma ya zama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma arrahibi tare da bokan nan mahira
fi ibtida'i amrihi
a cikin farkon lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
in tare da tajiran
lokacin da manzo Allah ya fita tajiran saboda kasuwanci
ma ba anhi
ya ta'ammun sa
wada da rahibi
shi ko bokan ya zama
la yafruji la ahadin
ba ya fitowa wajen kowa
kada raja
dan sai aka dace ya fito
wanda Allah ya takallalu
wanda Allah ya takallalu sai zai da yana rarrafa su shi da nan ya tsallaka waɗannan ya tsalla ya kaza zaga ya so shi da nan ya mutuna da kuma ya mutuwa yana cikin sama'a yana cikin dukkan sa wanda ibada ba abin da yake ya talata hanya a shedan ga zaman da yake yi kenan ya tabbatar da lokacin annabin ƙarshen zamani yayi kuma zai zo ya wuce ta ran to sai duk sanda ya ga wasu jama'a ta zo sai ya zo ya dinga kallon fusakun mutane sai ya ga babu shi ran nan sai aka dace mazala ya zo da ammansa Abu Talib sai ko ya fito ya takallalo yana zagayawa bisa al'ada su kamar yadda yake
hatta a kaza biyo da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama hannun manzo Allah
fa qala
sai yace ya
haza sayyidul alamin
wannan shi ne shugaban alam gabaki daya
ya ba su Allah rahmatul
alamin da gani Allah zai aiko shi rahmatul alamin rahma ga alam gabaki daya
fa qala lahu ajra
ya qulu shi ne da tiyan quraisha da suke a tawaga su kai ba Allah ne ke ba ruwa ne
ma ilmuka
me sanin ka da wannan yaro
faqala
sai ce da shi
innahu la yabqasha jurum
ya lura tun tafowa ku lam yabqasha jurum tunda kuka to babu wata bishiya da kai saura
wala hajaru
ko dutse
illa karar saji
da ya ga ya san ku ya ga shi inna lura babu wani dutse da zai wuce ta kusa da shi sai ya ga shi haka bishiya
wala yuzu illa annabi
wannan ko baya faruwa sai ga annabi nan na gane cewa annabi ne
wala daral qissata
ya ambaci kissar gabaki ɗayan ta kaba hira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
kun ma kala
annan ya ta yace
ba kabar sallallahu alaihi wasallam
wa alaihi gawa ta yace kuma san da kuka to na ga girgijiya tara biye da shi ta zullu lokacin da ya kusa da mutane
wada da hun
namaku ila fa ishirati sai samu mazala sallallahu alaihi wasallam duk abin da fa shi bokan ne yake lura yace lokacin da muka zo kuma shi yana can kwance kayan sa a jikin da kuma kuko kuna nan kun yi rige kowa ya samu inuwa bishiya kowa suka je inda bishiya take da inuwa nan duk aka zauna inda wannan babu sauran waje sai dai inda babu inuwa
falan ma da na tamal fayin da
Allah shi kuma yaje ya zauna inda ba inuwa tunda shi da baya kuwa tunda sun zauna a inuwa shi sai je gindin bushe bangaren inda ranar take dan ita kuma bushe da daga haka sai ta hada rasar ta sai kitchen ta juya inda yi sai ne ya koma inuwa to wannan fatin ya yanka mutanen suna ta gani amma shi sai Allah ya ce ya kada zai ta hayuwe wala lam tasuna ai ya kamata ta kuma mazala ce ni annabi ne su ce wannan annabi to kawai sai bushe ta hada jikin ta kawai sai ta murgina bangaren ta
kusan da taso ashara sarawun shugo mun shugo wa
mun kwana da dan mun kwana kwana alhamdulillah
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Allah ya karama
da lafiya. Amin. Eh kamar yanda Annabi Musa da shi da dan uwansa Haruna sun yi addu'a akan halakar da Fir'auna. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qadus tujibad da'wata kuma fasaqibi. Allah ya ce an ansa addu'a amma a ci gaba. To daga nan kafin a halakar da Fir'auna sai da aka shekaru. To shine har Annabi Musa ya tambayi Jibril menene yasa har yanzu Fir'auna yake ta ci gaba da cutar mutane da kashe Bani Isra'ila. Kuma gashi an ce mana an anshi addu'a nan ne yasa sai ce ai wasu abubuwa yake yi guda uku. Muddin yana yin shi da zai halaka ba. Ito ya za a yi yace ka yi addu'a Allah ya halaka ya hana shi wannan aiki. Mu kuma yana denawa za mu kama shi nan da dubbin yi fito da za mu halaka shi amma in dai yana yi to mu akwai tsari ka'ida ba za mu taɓa shi ba za mu taɓa shi ne shi ne malamai suka binciko suka gano cewa abinda Fir'auna yake na farko baya bacci tsakanin hudu alfajir da faduwar baya bacci tsakanin hudu alfajir hudu a fili da hudu a rana baya bacci in alfiji da hudu zai tashi ya zuru ya ta kallon gabas ya shuru bai san me zai yi ba dai amma dai ya gagara a matsayinsa bai kamata ya bacci a ba har rana ta hudu to idan rana ta hudu daga nan inda ya zauna ɗin ba inda yake zarcewa su wajen mahaifiyarsa zai gaishe ta ya biya buƙatunta na wannan rana sannan kuma ba zai fito ofis ba sai duk talakawansa da suke aiki a ƙarƙashin ofis ɗinsa ya fitar da abincin da za su ci a wannan rana to sannan ya fito malamai suka gane muhimmancin wato irin waɗannan abubuwa domin ya zo a hadisi manzon sallallahu alaihi wasallama ya tadda wani yana bacci bayan hudu a duka kafin ranar ta faɗi yace zai zungure shi da tabbai sai kai Allah yana rabo kai kana kwanci duk abin da za a yi yau yau a yanzu ake raba shi kai kuma ka zo ka kwanta to muhimmancin wannan kenan sannan kuma muhimmancin kula da haƙƙin iyaye yanda duk sanda ya je gaishe ka to fa ba za ta baro shi ba ko sai ta mai adda to Allah ya kaza Allah ya kaza shi ke ta yadda kuma ya ce shi ne ana rabu kullu al'ala to shi da kansa ya san akwai wani Allah ba shi to sannan kuma haƙƙin sadaka da infaki kamar yadda an shaji a bakin almajirai sadaka maganin bala'i sadaka maganin musiba to in dai kana yin sadaka to zai wuya musiba ta same ka a ranar da kai sadaka zai wuya musiba ta same ka a ranar da kai to shi ne Jibril ya ce hana shi wannan abu bannan ya roƙi Musa Musa ya roƙi Allah Jibril suna canja addu'a ka san wato idan kana da wato menene ake cewa na kusa a fada duk gulma fada ya kawo ma duk ɗan tsayin gumi na fada sai ya kawo sai Jibril ya gaya wa Annabi Musa cewa addu'a ta shiga ita ma wannan ɗin ta shiga ita ma an karɓa sai to ya za a yi ce yau ɗin nan ka fita haɗa ina ka ka fita cikin dare ka fita kawai shi ke nan Annabi Musa aka yi over over duk Bani Isra'ila su fito to shi da sai da asuba zai tashi ya kalli gabar ya gaida uwarshi ya ba da abinci a cikin daren kawai sai Fir'auna ya ji ana buga ƙofarsa abinda ba a taɓa yi ba a taɓa yi ba hankali tashi menene sai ce Musa ya kwashi Bani Isra'ila gabaki ɗaya sun fita to gaggawar ya je ya kamo Musa ya hukunta shi ita ta manufa da shi duk wannan abin guda uku da yake shi ke nan ko sai ya halaka da an tsaike sai ce kuma sai mun fito tukunna to an riga an yi addu'a ta kuma ka ba zai iya sai aka mantar da shi muhimmancin waɗannan abubuwa guda uku zakuwa ya ga ya hukunta Annabi Musa ka sa ya manta waɗannan abubuwan guda uku kuma ya tafi ashe ya halaka fa sai ya tasa ba malamai da ma'ai suna da sallo sallo na addu'a da yawa wani sa'in inda addu'a ka take dosa daban inda kuma ijabar take daban ko in baka iya sallan ba to sai kai tayi kuma an karba ne kaga nan musu Allah da kansa shi mai kadistu jibat an karba to amma gashi baki zartuwa to sai da yake yana da dan kore sai gaya mai ai kaji ta inda zaka biyo to ashe bangon da ya hana addu'a ta wuce shi zaka addu'a a rusa shikenan da an rusa shi shikenan sai addu'a ta wuce amma an karba an yi stampi to kuma masu aiki sun zo gidan a kulle ka kai ka ta addu'a a ba masu aiki to an ba su izini yanzu addu'ar a buɗe ɗakin zaka yi shikenan kawai Hota? Wannan maganganu ne na fiqh gaskiya. Maganganu ne Allah cikin hikimarsa wata rana ko dai wanda wani magana ce. La salata kalfa safi akwai shi a cikin hadisi amma fahimtar shi malamai sun yi sabani a kai da yawa wani sa'in an ce la salata la din nan nafiya ce ko nahiya ce shin la kurewa take ba sallah ko la kar a yi hanawa take ko kar ko yi wato korewa take sannan in hanawa take duk abinda aka hana in an yi shi bai yi ba abinda duk aka hana in an yi shi bai yi ba yanzu idan an kwaci aka kwaci ruwanka aka yi arwala mutumin da ya kwaci ruwa ya yi arwala arwala ta yi mutumin da ya kwaci kuɗi ya tafi aikin haji hajin ta yi ma'ana kamar yadda suka fahimta magana ce ta malaman usulu wajen a fahimta kuma a san muhimmin lafazi da kuma abinda hukunci yake ratayuwa da shi saboda haka la salata kalfa safi baya nuna cewa idan mutum ya yi sallah a bayan sahu sallarsa ba ta yi ba a abinda aka fi so ka shiga sahu amma sahu bai cika ba kuma kai sallah a bayan sahu sallah ka ta yi don duk mubdilatul salati ba kai ko ɗaya ba sai amma ka rage wa kanka lada haka nan la salatu li jalil masjid illa fi masjid shi ma ma'ana shi ke
Al-Jahara Salat Al-Fatih
اللهم صل على سيدنا
محمد امين
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 الحمد لله